The Voice of America, direct from Washington, VOA. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro, assalamu alaikum, barkamu da asuba da fatan an tashi lafiya. Binta Sulemaniya ce tare da Baba Makeri da sauran abokan aiki. Nake farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litinin 25 ga watan Afrilu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su, Baba zai ba mu kanin labarai.
To bunta a kasar Russia ta yi ruwan baba mai a gabashin Ukraine a jiya Lahadi, ciki har da masana'antar sarrafa karafe a birnin Mariupol da ke kudancin kasar, a daidai lokacin da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya gana da wasu manyan jami'an Amurka guda biyu a Kyiv. An ayyada shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron a matsayin wanda ya yi nasara a zaben zagaye na biyu a jiya Lahadi akan abokiyar karawarsa ta masu ra'ayin mazan jiya Marine Le Pen. Kana wata kungiyar aikin jin kai ta Sudan ta ce rikicin kabilanci na jiya Lahadi tsakanin Larabawa da waɗanda ba Larabawa ba a yankin Darfur mai fama da tashin hankali ya kashe mutane 168.
To madalla, kanin labaran kenan. A Najeriya, jama'a da dama, musamman masu sharhi, sun zargi gwamnati da yin sakaci kan batun satar mai, biyo bayan gobarar da ta yi sanadiyar mutuwar akalla mutum 100 a wata matatar mai a jihar Imo.
The government's inability to create jobs for the people has given room for this. Also, the government's inability to revamp our own refinery.
A Kamaru, an gano wata kungiyar dalibai da ke dillanci da karuwanci tsakanin dalibai a makarantun gwamnati. Muna kuma dauke da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfila Hashim Gumal ya shirya kuma zai gabatar. Za kuma ku ji karatu daga Alkur'ani mai tsarki, amma kafin nan bari mu sha labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Russia ta yi ruwan bama-bamai a gabashin Ukraine a jiya Lahadi, ciki har da masana'antar sarrafa karafai a birnin Mariupol da ke kudancin kasar, a daidai lokacin da shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya gana da wasu manyan jami'an Amurka guda biyu a Kyiv da suka hada da sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken da sakataren tsaro Lloyd Austin. Jama'an Ukraine sun ce sojojin Russia sun kaddamar da wani sabon hari ta sama akan masana'antar sarrafa karafan ta Azovstal da ke birnin Mariupol, inda sojojin Ukraine suka yi kakagida tare da kin amincewa da bukatar Russia da miƙa wuya. A makon da ya gabata ne shugaban Russia Vladimir Putin ya bada umarnin killace cibiyar da sojojin Russia ke kokarin karbewa daga hannun dubban mayakan Ukraine da fararen hula da suke ci gaba da riko da tashar. Zelensky ya sha yin roko da a bashi manyan makamai da suka hada da manyan na'urorin sulke masu tare makamai daga nisa da kuma jiragen yaki. An ayyana shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron a matsayin wanda ya nasara a zaben zagaye na biyu a jiya Lahadi akan abokiyar karawansa ta masu ra'ayin mazan jiya Marine Le Pen. Yan takaran biyu suna da mabambantan ra'ayi ba ma akan harkokin cikin gida kadai ba, har ma da rawar da Faransa take takawa a Turai da kungiyar tsaro ta NATO da ma duniya baki daya. A jawabinsa da amincewa da nasara, Macron ya ce mutane da dama a kasar nan sun jefa min kuri'a ne ba don suna ra'ayi da ni ba, illa suna kokarin nisanta kansu ne da masu ra'ayin mazan jiyan. Ina gode musu, kana na san suna bi na bashi a shekaru masu zuwa. Macron ya lashe kashi 57.3 cikin 100 a cikin kashi 97 na baki ɗayan kuri'un da aka kada, kamar yadda alƙalumar da ma'aikatar harkokin cikin gida ta bayyana a cewar Reuters. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata kungiyar aikin jin kai a Sudan ta ce rikicin kabilanci na jiya Lahadi tsakanin Larabawa da waɗanda ba Larabawa ba a yankin Darfur mai fama da tashin hankali ya kashe mutane 168. Adam Regal da ke zama kakakin kungiyar kula da 'yan gudun hijira ta Sudan a Darfur ya ce fadar da aka gwamza a Krenik a lardin Darfur ta yamma ya kuma jikata wasu mutane 98. Ya ce rikicin ya fara ne a ranar Alhamis, inda wasu da ba a san ko su wane ne ba suka kashe mutane biyu a Krenik mai tazaran kimanin kilomita 30 gabas da Jenina, babban birnin lardin Darfur ta yamma. Ya ce 'yan bandiga da aka fi sanin su da Janjaweed sun kai farmaki a yankin ne da sanyin safiyar jiya Lahadi da buggan makamai tare da ƙona gidaje da kwashe dukiyoyi a yankin. Hukumomi sun jirge karin sojoji a yankin tun lokacin da aka so matashin hankalin a ranar Alhamis, lokacin da aka kashe wasu mutane 8 kana wasu 16 suka jikata.
Nan ba da jimawa ba baba zai kawo mana ƙarshen labaran duniya, amma kafin nan, kamar yadda kuka ji a farkon shirin, a Najeriya jama'a da dama musamman masu sharhi sun zargi gwamnatin da yin sakaci kan batun satar mai biyo bayan gobarar da ta yi sanadiyar mutuwar akalla mutum 100 a wata matatar mai a jihar Imo. Ga wakilin murya Amurka Alphonse Okorogwe da ƙarin bayani.
Yayin da iyalai, ƴan uwa da dangi na ci gaba da jimamin akalla mutum 100 da suka mutu sakamakon wata fashewa a wata haramtacciyar matatar mai da ke dajin Abezi na karamar hukumar Ohaji Ebema ta jihar Imo a daren Juma'ar da ta gabata, jama'a da dama kuwa na ci gaba da bayyana ra'ayoyin nasu akan wannan iftila'in da ya fadawa al'ummar jihar. Ko da yake gwamnatin Najeriya ta riga ta dora alhakin mutuwar waɗannan mutanen akan masu wannan haramtacciyar matatar mai, galibi mutane musamman masu fashin baki kuwa na cewa sakaci da kuma gazawar gwamnati wajen samarwa al'umma abin yi ne yasa ake tururuwa zuwa haramtattun matatun mai.
It's unfortunate that oil bunkering happens before the very eyes of law enforcement agencies and they do nothing about it.
Wani marubuci Dr. Aman Zobi ne yake cewa abin takaici ne satar mai na faruwa ga ban hukumomin tilasta doka kuma ba sa kome game da ita saboda duk an bata su, kuma zaka tarar cewa galibi masu satar mai matasa ne da ba su da aiki kuma gwamnati ba ta tallafa musu da yasa suke neman hanyar taimakawa kansu. Abinda suke bai dace ba, amma halin da suka tsinci kansu ne yasa suke abinda bai dace ba, kuma hukumomi ba sa daukar mataki saboda suna daya daga cikin matsalolin da ke addabar kasar.
The government's inability to create job for the people has given room for this. Also the government's inability to revamp our own refineries.
Gazawar gwamnati wajen samarwa jama'a aiki ne ya janyo wannan, kuma gazawar gwamnati wajen farfado da matatun manmu ya samarwa wasu haramtattun wuraren gudanar da harkokinsu, inji Dr. Ositamosu, yayin da Mr. Morris Obunna, wani dan asalin karamar hukumar Ohaji Ebema inda gobarar ta auku, na cewa gwamnati ta kita kula da su tun da dadewa. Shi yasa matasan yankin ke fita suna neman hanyoyin raya kansu.
Over the years, the government has neglected them. So, the youth have to go out to resort other means of surviving.
To ko me cece mafita?
The only way this kind of thing can stop is if government will take deliberate steps.
Hanya kadai da za a iya daina irin wannan abin ita ce in gwamnati za ta dauki matakai kwakwara don tabbatar da cewa an samarwa akasarin matasan mu da ke kara zube abin yi. Saboda idan suna da abin yi ba za su tsunduma cikin satar mai ba, kuma idan muna da jami'an tilasta doka waɗanda za su tabbatar cewa ba jurewa irin wannan haramtaccen aiki ba, tabbas mutane za su daina, inji Dr. Aman Zobi. Yanzu rundunar 'yan sandan jihar Imo ta ce tana gudanar da bincike kan wannan gobarar da zummar gano ainihin musabbabinta, yayin da gwamnatin Najeriya ta ba da umarnin kama masu wannan haramtacciyar matatar mai. Alphonse Sokorigwe, muryar Amurka daga Umuahia, Najeriya.
To madalla, an gaishe ka Alphonse Sokorigwe. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga baba mai kiri da karashin labaran duniya.
Dakarun juyin juya halin musulunci na Iran sun kama wani jirgin ruwa na kasashen waje da ke safarar man fetur a tekun Farisa tare da kame ma'aikatansa, kamar yadda kafafen yada labarai na kasar suka fada a jiya Lahadi, karo na uku da aka kama irin wannan jirgin a cikin wannan wata. Jama'an tsaron sun kama wani jirgin ruwa na kasashen waje dauke da lita 200,000 da ya kai kimanin dalar 53,000 na fasa kwaurin man fetur a arewacin tekun Farisa tare da mika shi zuwa tashar jiragen ruwa ta Bushehr, inji kafar yada labaran kasar ta IRRB, yayin da ta ambato sanarwar da rundunar sojojin ruwan ta fitar. An kama ma'aikatan jirgin ruwan guda 8 waɗanda dukkaninsu 'yan ƙasan waje ne, aka kai su tashar jiragen ruwa ta Bushehr, inda za a mika su ga hukumomin shari'a domin kammala bincike da kuma fara musu shari'a. Sanarwar ta ci gaba da cewa yaƙi da fasa ƙwauri, musamman fasa ƙwaurin man fetur, yana ɗaya daga cikin muhimman abubuwa da rundunar sojin ruwan ta Iran ta sanya a gaba domin tallafa wa samar da mai a ƙasar da kuma yadda tattalin arzikin ƙasar zai ci gaba da bunƙasa. A ƙarshe, birnin Shanghai ya ba da rahoton mutuwar mutane 38 na COVID-19 a jiya Lahadi, adadi mafi yawa na kulli yaumi duk da dokar kulle na tsawon makonni, yayin da babban birnin kasar China Beijing ya yi gargadi akan mummunan halin na karuwar bazuwar cutar. Kasar mai tattalin arziki mafi girma na biyu a duniya tana shan fama wurin kawar da mummunar barkewar cutar a cikin shekaru biyu tare da tsauraran matakan kulle da gwaje-gwajen jama'a da kuma ci gaba da kasar ke yi da riko da manufofin kawo ƙarshen COVID-19 da take yin tasiri ga kasuwanci da halayen jama'a. Cibiyar kasuwanci mai yawan al'ummomi ta Shanghai kusan ta kasance a rufe gaba ɗaya tun farkon wannan wata, inda ta gada aikewa da kaya. Kana mazauna birnin da yawa suna tsare a cikin gidajensu na tsawon lokaci, yayin da ta zama cibiyar da ɓarkewar cutar ta yi kamari. Birnin mafi girma a ƙasar China ya ba da sanarwar mutuwar farkonsa daga ɓarkewar cutar ne a ranar 18 ga watan Afrilu, duk da rahoton dubban mutane suna kamuwa a kowace rana a cikin 'yan makonnin nan.
Kai da Baba Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari kuma mu nufi Kamaru, inda aka bankaɗo wata ƙungiya da ke dillanci da kuma karuwanci tsakanin ɗalibai a makarantun gwamnati. An kuma kama matasa maza 9 da mata 5, dukkansu ɗaliban makarantar sakandare, da laifin dillancin karuwai da fyaɗe a makarantu. Ga wakilin muryar Amurka Muhammad Bachir Ladan da rahoton.
Ɗalibai 14 masu shekaru 13 zuwa 16 ana zarginsu da fyaɗe, dillancin karuwai da kuma shan ƙwayoyi. Bayan ƙorafe-ƙorafen iyaye da suka gano ‘ya’yansu na ɗauke da ɗabi’un da ba su dace ba, an gano munanar ayyukansu ɗin bayan rashin cika alƙawari a tsakaninsu. Wasu ɗalibai maza sun buƙaci lalata da ƙawayen karatunsu mata biyu kamar yadda suka saba, kuma suka yi bidiyo suka yaɗa a kafafen sada zumunta. An yi haka ne bayan alƙawarin baiwa kowace daga cikin matan jaka 40 na kuɗin sefa. Rashin cika wannan alƙawarin ne ya sa yaran matan suka kai ƙara wajen babban mai kula da su. Bayan bincike na cikin gida, shugaban makarantar ya kira taron majalisar ladaftarwa ta musamman. Daga baya ne ya ɗaukaka ƙara wurin alƙalin da ya ba da umarnin a zurfafa bincike, wanda zai kai ga gane cewa ƙungiya ce musamman take kafe don waɗannan aika-aika a cikin makarantu. Musa Usaini, shugaban ƙungiyar farar hula kuma mai kula da tarbiyyar matasa, ya ce:
A gaskiyar al'amari wannan abace abin mamaki, ko kunce abuce wanda ya kamata a tashi gaba ɗaya a yaƙe shi, domin yau a ƙasar Kamaru ba kawai waɗannan ɗalibai wajen kribi da aka kama su suke wannan hade-haden bidiyo na batsa da sauransu ba, a ƙasar Kamaru gaba ɗaya akwai wannan matsalar. Abin da muke jan hankalin gwamnati mu a matsayin mu na farar hula, abubuwan da muka sani na da can a ƙasar Kamaru ake domin wato kula da tarbiyyar yara mata da tarbiyyar matasa gaba ɗaya da kuma tarbiyyar yara gaba ɗaya dai a cikin Kamaru a dawo da shi, shine abin da muke kira moral, wato tarbiyya, wato na tafiyar da rayuwa wanda ba shi da alaka da wato sana'a da sauransu. To
binciken kuma ya baiwa wasu daga cikin ɗaliban damar yin cikakken ikirari. Sun bayyana cewa sun kasance ƙarƙashin rinjayar wasu manya waɗanda suke shugabantar wannan ƙungiyar dillancin, kuma suna amfani da bidiyo.
Waɗansu su ma wato tare da haɗin bakin wasu malaman makarantar ne ababe suke faruwa. To fata dai Allah ya kawo sauƙin abin ne, amma gaskiya al'amari na da tabbatarwa daiwa tun da dai wato da fitowar abubuwa na wayoyi, WhatsApp, tura wato abubuwa a shafukan yaɗa labaru suna da dama, kai har suna wato yin wasu irin bidiyo ma ƙarƙashin su TikTok da sauransu, wanda yara na buɗe abubuwan su suna nuna ababin da bai dace ba.
A cewar mai gabatar da ƙara, Binciken da ake ci gaba da gudanarwa zai ba da damar cakke dukkanin waɗanda suke cikin wannan kungiya, musamman ubannin da kuma mabiyansu. Muhammad Bashir Ladan na muryar Amurka daga Yaounde a ƙasar Kamaru.
A gaida Muhammad Bashir Ladan da wannan rahoton, masu sauraro kada amanta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com, muryaramerica.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu sai ku daɗi gyara zama don ku saurari shirin Ciki da Gaskiya.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro, barkanku da shirin Ciki da Gaskiya da ke bin kadin waɗanda aka zalunta. A yau za mu ɗaura kan batun zamba cikin aminci a kwangilar gina shagunan kasuwa ƙarƙashin ƙaramar hukumar Abuja AMAC. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfila Hashim Gumel. A yau ma shirin Ciki da Gaskiya yana ƙaramar hukumar Kuje, inda kamfanin zuba jari na ƙaramar hukuma ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙaramar hukuma Abdullahi Kandido ya amince aka baiwa ɗan kwangila Muhammad Umar na kamfanin Fahazata aikin gina shagunan kasuwa da jimlar kuɗin ta kama kusan naira miliyan 135. Ɗan kwangila Muhammad Umar ya tunkari shirin nan tun shekarar 2021 da wannan korafi, amma muka jinkirta ɗaukar shirin don tunanin za su iya daidaitawa. Muhammad Umar ya yanke hukuncin Abdullahi Kandido, ya yaudare shi kuma zai bi duk hanyar da ta dace don samun haƙin nasa. Umar ya ce a yanzu baya buƙatar kwangilar kuɗin kafin alƙalamin da ya kashe kawai yake son a dawo masa da su.
Kamar nawa kuka bayar shi kamfanin Fahazata na ku bayar saboda samun kwangilan?
Wannan kwangila da Fahazata ya samu, kamar da ne magana na documentation da suka yi magana da na kuma processing fee, kuɗi ne muka ba su miliyan 10,700, abinda suka karba a wurinmu kenan. Kuma aka ce to za a ba mu wannan kwangilan. Kwangilan jimlan shi ya kama wajen miliyan 134 ne da wasu 'yan ɗori a kai. To kwangilan da muka sani agreement da suke nan.
Wato ku da an yi aikin zai zama kamar wajajen naira miliyan 120, saboda tuni miliyan 10,500 ta tafi.
Haka yake. Kaga aikin a takaici ya zama miliyan 120 kenan, saboda miliyan 10,700 sun tafi. Amma wannan miliyan 120 ne akwai tax and VAT za a sake cire 10%. So kaga daidai in an zo an cire tax and VAT, an cire wannan kuɗin zai zama bai kai ma miliyan 100 ba. Zai kai kawai ko kuma ya tsaya miliyan 100.
Amma dai da wannan ne za ku gudanar da aikin.
A wannan ne za ku gudanar.
Har ma watakila dan samu wani abu.
Dan samu riba, muna son rai haka nan.
To cigaba da bamu labari, kace sai shi babai sai kuka tafi wajen shugaban karamar hukuma Abdullahi Kandido.
Haka
akai daga nan
da muka je muka yi bayani da shi Abdullahi Kandido, sai ce to mu yi hakuri. Ya gane an samu matsala, tunda aka samu matsala, amma a yi hakuri. Suna tsammani akwai wani excess crude oil da ake ba su kananan hukumomi, ta bada kamar ya hakuri minista zai sake musu, in ya sake musu za a canja mana wannan aiki, za a ba mota kwangila madadin wannan. Muka rabu da shi chairman, an je za a shiga zabe na shi na biyu, hankalinmu ya tashi. Muka ce to chairman gashi za a shiga cikin zabe na biyu, naka na biyu, kuma ga wancan maganan da muka yi meeting namu na biyu da shi kenan, kuma gashi wancan har yanzu baka ba mu wannan aiki ba, kuma mu ba biya mu kuɗin mu ba. Sai ce dai mu ƙara hakuri, in Allah da dai zai wannan. Haka dai muka gasa kani gan kanshi saboda rigingimin campaign da sauransu har aka je zaɓen nan. To da aka je zaɓe ma ana faɗin sakamako cewa Buhari ma area council APC ta faɗi da Kuje, sai muka ji tsoro shi ma kare zai faɗi, in ya faɗi kaga akwai matsala kenan. To Allah cikin iko shi aka yi ta'addu'o'i, kuma Allah sa ya dawo. To bayan da ya dawo muka sake zama da shi na biyu, magana dai a yi hakuri. Muka sake zama na uku, nace chairman ka gani kana da mutunci a idonmu, kuma ba mu son mu yi abin da daga baya kai ba za ka ji daɗi ba, ko kuma abin da zai bata maka suna. Maganan nan ka san shi, saboda haka muna so a matsayinka ne chairman kai amfani da wannan kujera, wannan aikin da kace za ka ba mu madadin shi a ba mu. muka yi wannan magana ce to a hakuri dai mu saki dawa mun dawo kaman na hudu ba labari sai mace mishi ciyamu ne ce eh nake to kaga shi dai na farko mun bi ka saboda mutuncin da yake amma fa nazo ne in ga maka wallahi zamu dauko duk mutakin da ya kamata mu dauko zamu je gidajen radio zamu je gidajen jaridu duk inda ya kamata mu bi zamu bi domin mu tabbatar da cewa mun bi haƙƙin wannan kamfani chama ce ah to duk Allah shi dai ya gode tunda muna ganin shi da mutunci amma ya ga mu party chama shi sai ku baba domin lokacin da muka yi meeting da shi ranar Alhamis ne sai ce ranar Monday ka kawo maganar suna ayi shi a tabbatar da cewa an gama Monday ya zo satin ta zo sati biyu chairman an magana sai na party Isaku baba sai ce ai chairman candidate bai zauna office ba
wato dai shi chairman ya yadda da duk wannan kwangilar da ya tsara bayarwa tun ta farko ta gina shaguna ta hannun shi shugaban jami'a na Abuja
ware bai musu ba bai musu ba duk abin da aka kawo ya yadda da shi shi sai yake ce zai canza mana wani madadin shi shi sai mun zo ya ce mai hakuri inda bai san da magana ba kaga da zuwan farko ma zai ce shi ba ruwan shi bai san magana ba amma duk zaman da muke da shakure yake bamu za a bamu replacement ko kuma za a bamu tukungila sabuwa ko kuma dai za a ga abin da ya kamata a yi
filin ciki da gaskiya ne mu shugaban karamar hukumar Abdullahi Kandido amma hakar mu bata cin maruwa ba Kandido dai gaba ɗaya zai gama wa'adin shugabancin karamar hukuma a watan Mayu na shekarar nan ta 2022. Idan wata kila za a iya tunawa a makon da ya gabata shugaban jam'iyya Baba Ishaq ya ce wannan matsala ba Muhammad Umar kadai ta shafa ba. Ga ci gaban hirarsa da wannan fili.
Wato Baba har ya ce kun je da shi an yi zama da shi chairman Abdullahi Kandido inda aka yi maganar a bada wani aikin daban. Ko kuma akwai ma mutum maganar tara kudaden shiga na Abuja in yaso sai ya zama kamar diya kan wancan aikin amma shi ma wannan abun ya zo ya gagara gaba daya
eh to kaga kamar na maganan ya zama yana generate Muhammad Ibrahim wannan bazan kawo shi a wani dalili na matsala tsakanin mu da shi saboda wannan abu ne wanda kai ka san yana da high interest kuma kafin ya zo wasu ne suke wurin amma da mai rarrabawa shi a mai yake so yayi sai a bashi part of to shi kuma zuwa daya biyu gaskiya bai ga kaman seriousness wani ko me zan ce ne sai ya hasala sannan maganar aiki at the center kwacewa mun ji mun zauna da ni da shi da chairman twice I think so because of uku ne mun je kuma chairman din lalle ya nuna consent din shi na zi abin da zai yi na resolving hakan amma ya yi masa explaining where the problem comes from ya kuma nuna masa ba wai intentionally aka cutar da shi ba it is a government issue amma saboda mutuncinsa kuma somebody we respect kuma sannan the area he is coming from that is my angle to chairman din ya ce amma gaskiyar magana din shi ne bi ba ke samu yayin ba
yanzu baba Ishaq waɗannan waɗanne matakai za a dauka na warware wannan al'amari domin shi akalla ya ce a dawo masa da abubuwan da ma ya kashi
yawa to shine na gaya maka na ce maka ko da shekarun na kira shi zai kai 2 weeks yanzu da kaina na kira shi har muka yi da shi zan zami waya da ni da shi da chairman din a kimo to akwai ɗan problem da suka taso a council din wanda bamu samu mun yi hakan ba saboda an yi primary election ana so a shiga zabe general election so wannan rubutanin ya sa gaskiya bamu samu mun zauna da chairman din ba I think in this 2 weeks bai wuce sau uku muka za da shi ba so amma na ga ma a shekaran jiya wanda ya haɗa da mun yi magana cewa first week of January ma zai shigo Abuja on the new solution da muka samu a kan gallo ai yaron shi ne zai iya tambayar shi zai kuma gaya masa duka
wato ma'ana dai za a ci gaba da zama don tabbatar da cewa abubuwan an warware su kowa an ba shi hakinsa kenan
I am assuring you ma Nasiru abu biyu ne ka san kamar da na gaya maka aikin ne belong to different group the leaders na party da party executive aikin is in to do misali a ce 10 naira ya ta imagine in shi ya zama 20 naira in one paper a gaban shi so kage yanzu extracting from those consumers kisa billahi yana da wahala sai dai gwamnatin da ta bayar da kuma ta san ita ce ta bayar ita ce za ta zama compel domin ta resolve matsalar which na ga maka cewa we are almost there
sauraro, za mu ci gaba da neman shugaban karamar hukumar Abdullahi Kandido domin ba shi damar jin ta bakin shi kan wannan batu. Duk da cewa shugaban jam'iyyar APC na Abuja ya tabbatar mana dukkan abin da ya faru. Haka kuma za mu duba abin da ya kamata mutane su yi idan wata takaddama ta hada su da wani jami'in gwamnati na siyasa ko na dindindin. Musamman ma idan ana ganin an fake da wa'adin aiki ne wajen kin yin abin da ya kamata. Yanzu amradin Nasir Adami Al-Hikaya wanda ya ce makashirin ya zo gare ku, ni Sarfil Hashim Gumel daga nan birnin Washington nake cewa ku kasance lafiya.
To madalla, an gaishe ka Sarfil Hashim Gumel. Masu sauraro, yanzu kuma bari mu saurari karatu daga Al-Qur'ani mai tsarki.
Usman Memorial Islamia School Lodo, Bangaren Hadda.
Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Allama al-Qur'an. Khalaqal
Masha Allah, ga babu makeri da labarai a takaice.
To bunta a takaice, Rasha ta yi ruwan bama-bamai a gabashin Ukraine a jiya Lahadi, ciki har da masana'antar sarrafa karafai a birnin Mariupol da ke kudancin kasar, a daidai lokacin da shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya gana da wasu manyan jami'an Amurka guda biyu a Kyiv da suka hada da sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken da sakataren tsaro Lloyd Austin. Jama'an Ukraine sun ce sojojin Rasha sun kaddamar da wani sabon hari ta sama akan masana'antar sarrafa karafan ta Azovstal da ke birnin Mariupol, inda sojojin Ukraine suka yi kakagida tare da kin amincewa da bukatar Rasha da miƙa wuya. An ayyana shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron a matsayin wanda ya nasara a zaben zagaye na biyu a jiya Lahadi akan abokiyar karawansa ta masu ra'ayin mazan jiya Marine Le Pen. Yan takaran biyu suna da mabambantan ra'ayi ba ma akan harkokin cikin gida kadai ba, har ma da rawar da Faransa take takawa a Turai da kungiyar tsaro ta NATO da ma duniya baki daya. A jawabinsa da amincewa da nasara, Macron ya ce mutane da dama a kasar nan sun jefa min kuri'a ne ba don suna ra'ayi da ni ba, illa suna kokarin nisanta kansu ne da masu ra'ayin mazanjiyan.
To masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi. Za mu sake shigowa da wasu sabbin shirye-shirye da ƙarfe 8 na safiyar yau. Yanzu a madadin Baba Makeri da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Jumbe Hamza da ya ba da umarni, da injiniyanmu na yau, ni ce taku Binta Suleiman Yaro, da na haɗa ni kuma gabatar. Sake muku fatan alheri, ku huta lafiya. Ma'assalam.